Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Hadiza Shari ce tare da Safilu Hashim Gumel. Da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin mu na hantsi a yau ranar Alhamis. Yau ga watan Mayu na shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa a wani mataki na kin ƙara matsalar tsaro a kasashen yammacin Afirka. Bishop daga kasashen yankin yanzu haka sun gudanar da wani taro a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Sannan kuma za ku ji inda kungiyoyin mata suka buƙaci majalisar ɗinkin duniya da taimaka wajen ganin an ba da ƙarfi a ɓangaren tallafawa mata a Najeriya. Sai kuma shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Muni Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanun labaran jaridun ƙasar Ghana. Amma yanzu a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Zama assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Yan ta'adda sun kashe akalla mutane 7 a wani hari da suka kai a arewa maso gabashin jihar Borno a Najeriya. Kamar yadda wasu shaidu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Laraba. Yan tawayen sun kai hari ƙauyen Kautukari dake yankin Chibok a Borno a yammacin ranar Talata. Kamar yadda mazauna garin suka bayyana, harin da ya faru ne a daidai lokacin da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ke ziyara a jihar domin ganawa da waɗanda suka tsira daga rikicin ta'addanci. Yankin na Chibok dai yana tazarar kilomita 115 daga Maiduguri babban birnin jihar, inda Guterres ya gana da tsafin mayakan da ake mayar da su cikin al'umma da kuma dabban mutanen da rikicin ya raba su da mahallansu. Sun zo da yawa kuma da ƙarfi suka mamaye al'umma, inji Hassan Chibok, shugaban al'umma. An tura dakaru daga wani sansanin soja da ke kusa domin daƙile harin, amma aikin gama ya gama, inji Hassan, inda ya ƙara da cewa mutane 10 ne suka mutu. Wani mazaunin garin ya nagalan ya ce akalla mutane 7 ne aka kashe a sabon rikicin kafin sojojin Najeriya su shiga tsakani. Dandana ƴan sandan Najeriya ba ta amsa buƙatar tabbatar da kai harin ba. Idan muka koma Najeriya kuwa, mutum biyu ne suka mutu sakamakon fashewar bom a wani kamfanin mai dake garin Izombe na jihar Imo. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga wakilinmu Alfonso Okurigwe.
Wasu mutane biyu sun mutu a wata fashewar bom da ta auku a kamfanin man Adax dake garin Izombe na karamar hukumar Oguta ta jihar Imo a safiyar jiya Laraba. Kimanin kwanaki 10 bayan wata fashewa ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 100 a wata matatar mai dake karamar hukumar Ohaji Ebema ta jihar Imo. Ko da yake ƴan garin Izombe da dama sun kice ko uffan akan wannan lamarin, Mr. Gabriel Nwafo, shi ma dan asalin garin Izombe da kuma mazaunin garin, ya shaida min cewa
young boy figure involved with the company. So on the way hana ga dey the man stood for their body.
Yace akwai matasa maza da suka je da nufinta da kamfanin, amma yayin da suke kokarin kusa wurin sai bom din ya fashe ya kashe su. Tana yiwuwa sun karbi kuɗi ne daga wasu su cinnawa kamfanin wuta. Ka san wasu na iya aikata komai saboda kuɗi. Duk da cewa rundunar ƴan sandan jihar Imo ta riga ta tabbatar da wannan al'amarin, na nemi ƙarin bayani daga kakakin nata CSP Mike Abatam, amma duk yunkurin samunsa ta wayar tarho ya faskara. Kamfanin Adax Petroleum yana ɗaya daga cikin kamfanonin mai biyu da ke garin Izombe mai arzikin man fetur, kuma wannan garin na ɗaya daga cikin garuruwa masu fuskantar barazana sosai daga ayyukan ƴan bindiga a jihar Imo. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
An jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. A wani mataki na tunkara matsalar tsaro a ƙasashen yammacin Afirka, bishop daga ƙasashen yankin sun gudanar da wani taro a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Ga rahoton Hassan mai na kaina.
Rightly takes the position that it is not merely the business of governments and political institutions to find means of securing peace.
Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Ami Oshinbajo, ke bude wani babban taro na Bishop Bishop na kasashen yammacin Afrika da ake gudanarwa a nan Abuja.
Peace cannot reign in our region if it does not first reign in our communities by offering concrete prescriptions on building brotherhood and sustainable peace anywhere.
Mataimakin shugaban kasar wanda ya jawabi mai jan hankali ya ce babu yadda za a yi a samu zaman lafiya mai dorewa a shiyoyinmu ba tare da samun irin sa ba a tsakanin al'ummu. Yana mai ishara da ginshikin taron mai take hanyar gina yan uwantaka don dorewar zaman lafiya a yammacin Afrika, irin kuma nasiyar kenan da Papa Francis ke yi akai-akai. Farfesa Emi Oshinbajo ya nemi shugabannin addinai da su gina kadarkun da ka iya zama mahada tsakanin dukkanin wani abin da ka iya yin barazana ga kasashen yankin. Kana a samar da hanyoyin karfafa zumunci da yan uwantakar imani tsakanin al'ummu. Kimanin Bishop Bishop kusan 150 ne daga yammacin Afrika ke halartar wannan taro, kuma shine karo na farko da shugabannin siyasa ke halartar shi wannan taron da ke da zummar samo maslahar matsalolin ta'addanci, aika-aikar yan bindiga daɗe da sauran kalubalen tsaro. Su ma masana tsaron irin su Dr. Kabir Adamu na sa ido a wannan taro.
Wato shi wannan taro na limamai na coci wanda ke Afrika ta Yamma ya zo ne wani lokaci wanda bangaren Afrika ta Yamma har da sashen Sahel wanda ya hada da Afrika ta Yamma da kuma bangaren kasashen Afrika maso arewa kenan, kasashen da ke ciki kusan a duniya ba kasashen da ta'addanci ya addaba kama kasashen nan. Aka muka diba muhimmancin wa'annan limamai da na Musulunci da na Krista a wurin daidaita ɗabi'a da kuma daidaita halaye na haddi matasa da sauran mazauna wannan yankin, sai a ga cewa lalle akwai gibi, akwai kuma matsala a yadda suke gudanar da harkokinsu. Kusan muhimmancin wannan taron kenan, tunin da shi mataimakin shugaban kasa ya yi musu na cewa ba su INP jagora ne ga al'umma, aikinsu kuma shine su tabbatar da cewa yanayi na zamantakewa wadda ake yi a al'umma na daidaita halaye da ɗabi'u na jama'a wanda ke zaune a wani yanki abu ne mai muhimmanci. Shi wannan muhimmanci na farko na daidaita tsakanin al'umma da ubangijinsu da kuma halayensu an bar shi a baya, an koma mu kusan mai duniya. Shi yasa tunin da shi mataimakin shugaban kasa ya musu tuni mai muhimmanci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta bayyana wasu matakan ladabtarwa kan Rasha a jiya Laraba, inda ta sanar da shirin katse sayan danyen mai na Rasha a cikin watanni shida da kuma kawo ƙarshen shigo da kayayyakin makamashi da aka tace a ƙarshen shekarar 2022. Dole ne mambobin EU su amince da kunshin baki daya kafin ya fara aiki. Leyen ta faɗa majalisar tarayyar Turai cewa bar na fayyace ba zai zama abu mai sauki ba saboda wasu ƙasashe mambobin sun dogara sosai kan mai na Rasha, amma dole ne mai hakan. Ta ce tsarin da aka tsara zai bawa mambobin kungiyar EU damar samun hanyoyin da za su bi wajen shigo da kayayyaki maimakon na Rasha, da kuma mummunan illa ga kasuwannin makamashi na duniya za ta taimaka wajen ƙara matsalan ba kan Rasha tare da rage barnar tattalin arziki na kungiyar. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya matsa kaimi ga daukar karin matakai na Turai don katsa shigar da makamashin Rasha. Yana mai cewa a farkon wannan makon sabon matakin na EU ya hada da bayyanannun matakai na toshe kudaden shigar Rasha daga albarkatun makamashi. Akalla sojojin Burundi 30 ne aka kashe tare da jikkata wasu 20 a harin da mayakan Al-Shabab suka kai a ranar Talata a sansanin kungiyar tarayyar Afirka dake kudancin Somalia, a cewa wani jami'in Burundi. Jami'in wanda ya bukaci a sake sunan saboda ba shi da damar yin magana da manema labarai ya shaida wa muryar Amurka cewa sojoji 10 ne suka mutu nan take, sauran sojojin kuma sun mutu daga bisani. Ya tabbatar da cewa har yanzu ba a ga sauran sojoji ba. Kungiyar Al-Shabaab ta ce ta kashe sojoji 173 a harin da ta kai sansanin AU dake kauyen El Barab mai tazarar kilomita 150 daga arewacin Mogadishu. Ba a tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba. Wata majiya ta daban ta shaida murya Amurka cewa sojoji 161 ne a sansanin a lokacin da aka kai harin. Jami'in na Burundi ya tabbatar da wannan adadin. Jami'in na Burundi ya shaida murya Amurka cewa sojojin na da bayanan sirri na kungiyar Al-Shabaab na turawa a wani ƙauye dake kusa da wajen sa'o'i 48 kafin harin. Ya ce sojojin sun shirya don kare kansu, sun tona ramuka. Yan jarida a kasashen Sudan da Sudan ta Kudu sun ce barazana, tarsasawa da kame ba bisa ka'ida ba wani bangare ne na rayuwar yau da kullum, tare da takaita ikon sanar da jama'a. Sudan ta Kudu tana matsayi na 128 yayin da Sudan ke matsayi na 151 a cikin kasashe 180 da kungiyar Reporters Without Borders ta fitar a ranar Talata da ta gabata. A daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin ranar ƴanci da girmamawa ga ƴan jarida da take a duk shekara, mafi girman adadin lambar da ƙasa ta samu, mafi munin yanayi ga kafofin yaɗa labarai. Irene Aya ta kungiyar ci gaban kafofin labarai a Sudan ta Kudu ta ce tawaye haƙƙin yaɗa labarai a gwamnatin ƙasar ta ya yaɗu. Tsakanin watan Janairu zuwa Maris kaɗai, jami'an tsaro sun kwashe labari da dama daga Juba Manita, kamar yadda Ana Numero, babbar erita a jaridar Turanci ta ƙasar Sudan ta Kudu, ta faɗa wa shirin South Sudan in Focus na murya Amurka. Sun cire labarai kuma sun bar shafin yanar gizonmu babu komai. Sun ce me yasa ba ma sauraron su. Dan haka a ranar 17 ga watan Maris suka dakatar da jaridar.
Madalla. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daidai lokacin da babban sakatare janar din Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kammala ziyarar aiki na wasu kwanaki a wasu kasashen Afirka ciki har da Najeriya, kungiyoyin mata sun gana da shi tare da kai koke kan dan taimaka wajen tabbatar da rage matsalolin da mata ke fuskanta a kasar. Ga wakiliyarmu Halima Abdulrauf dauke da rahoton.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya shigo Najeriya ne a ranar Talata daga Jamhuriyar Nijar, inda ya fara kai ziyara a jihar Borno. Ya gana da gwamna Babagana Umaru Zulum kan muhimman abubuwan kawo ci gaba a jihar. Gana da ƴan gudun hijira, wasu iyalan da rikicin Boko Haram ya shafa, da kuma wasu tubabbun mayakan Boko Haram. Daga bisani Antonio Guterres ya shigo babban birnin tarayyar kasar don muhimman abubuwa da suka kunshi ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, shugabannin addinai da ma jagajigai a bangaren tattalin arziki. Zalika Guterres ya jagoranci bikin shimfiɗa furanni a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya dake birnin na Abuja domin tunawa da mutane 23 da suka rasa ransu a harin bom da ƴan ta'adda suka kai kan ginin majalisar a watan Agustan shekarar 2011. A yayin jawabinsa a lokacin taron shimfiɗa furannin, Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta taɓa mantawa da ma'aikatanta da suka sadaukar da kansu wajen aiki wa ƙasar ba, ta da miƙa godiya ga gwamnatin Najeriya da ta sake aikin gina ofishin majalisar don ma'aikatanta su koma bakin aiki.
Those staff members who lost their lives were unsung heroes who proudly served Nigerians through our organization's work. We will never forget them. Today, the UN family stands in solidarity with the victims' families, as well as women and men who work at UN House every day to serve and support the people of Nigeria.
A cikin waɗanda suka gana da Guterres dai akwai ministan ayyukan mata Pauline Tarin, wacce ta yi jawabi kan abin da ya kawo su.
Abin da ya kama shi ne mu zo mu kawo ku matan Najeriya a gaban shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya da ya zo Najeriya. Ke ma kin san cewa matan Najeriya suna wahala. A fannin fyaɗe ne za a yi ma yara fyaɗe, ba za a yi wani abu a kai ba. Yau da safen nan na yi domin case na Ochenya, wanda uba shi lecturer din da yaron shi duka suka yi tarrafin yarinya ne har ta mutu, amma wai kotu ta sake shi, yaron kuma ya ɓata. A ta yaya wannan rashin gaskiya da rashin adalci da ake yi wa mata ya yawa. Mata ana kashe su dare da rana, an bar yara marayu, mata suna nan a duk inda akwai tashi hankali mata ne da yara ke wahala in kin je Borno yanzu IDP camp anan Abuja IDP camp mata ne da yara to mun ka kuka shi secretary general na majalisar ɗinkin duniya ya taimaka da kudaden da za a ƙara ba wa mata empowerment a tallafa wa mata domin su samu cigaba da shanin kasuwancin su da sauransu domin idan mace ta samu karuwa ta samu goyon baya iyali ne za ta amfana
a wani bangare kuma shugabar matan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya Dr. Baita Edo ta bayyana cewa kamata yayi ai aiki tukuru wajen kawo ƙarshen matsalolin da mata ke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullun a ƙasar tare da bayyana jin dadi a gane da ganawa da suka yi da Guterres
basically the girl child has to go through a whole lot to achieve her dreams and these are the hurdles which we must be very intentional about overcoming from policy level to legislative level we're happy that the UN Secretary General has had a meeting with us and he is going to be sending out this message to the leadership of the country
Sakataren Majalisar Dinkin Duniyar D ya fara ziyararsa na kasashen Afrika uku ne a ranar Lahadi a kasar Senegal a wani mataki na rangadin hadin kan watan Ramadan Lima Abdurrauf muryar Amerika daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdurrauf to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodin yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahouse.com muryaramerica.com ko kuma sashenhouse.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Nakasa, 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 bakasa waba.
Nakasa ba za ta zamkasa waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa bakasa waba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A wannan mako zamu sake komawa kasar Kamaru domin dorawa daga inda muka tsaya a hirar da ta hada wakilin sashen Hausa Muhammadu Rabi'u da Malam Kabiru Gurgu wani dan Najeriya mazaunin Gaudare a kasar Kamaru matsalolin da ke jefa da kasar su cikin sana'ar bara a wani lokacin da ake faman fadakar da al'umma illolin da ke tattare da wannan dabi'a ne abubuwan da shirin na yau zai mai da hankali a kan su yayin da a ɗaya bangare maganar ilimin masu bukata ta musamman da tsarin basu damar koyon sana'o'in dogaro da kai ke haddasa cizon yatsa a kasar ta Kamaru ga da yadda hirar su ta kaya
Malam Kabiru a kwanakin baya akwai wani makaho da na gani a kasar Yaounde ya koshi da karatu amma ya zamanto malami ne ma ina ga na jami'a so baka ga shi da kusance bai damu da wannan tawayan da ta riske shi ba yayi wato tamaza ya mallaki ilimi har ya zamanto ina dogaro da kansa ba
an ce baiwa ne daga cikin baiwan ubangiji ko a cikin masu hannun ma ai Allah fifita wani akan wani zaka ga wannan shi siriri ne yana da gida da mota wannan mai kiba shi bai da gida bai da mota wannan ko me zaka ce akai wannan baiwa ne daga cikin baiwan ubangiji baiwa ne daga cikin baiwan ubangiji a cikin masu lafiyan dai zaka ga wanda yafi karfi shi ramin mai gajeriya fi shi kudi shi wannan baiwa Allah ya bashi kuma ya hanyar abincin shi kowa da da baiwa da Allah ya masa Allah na fifita ko a cikin musakai Allah ya fifita wasu akan wasu to malam baka ga a cikin musakan ma akwai masu keke har da mai inji ba mun muna tafiya da kafa to haka ne
baiwa ne haka yake mallan na ga ma makucin gashi ina zaune ma kan keken sa ko kuma na gan ku bisa kan tabarmai kuna zaune a shi lokacin ina dare kan keken sa kenan wato a cikin kuma akwai masu hannu da shuni kenan
dace ma ko a cikin wa ko a karnuka Allah na fifita wasu akan wasu to shi wancan makwabcin mu da kake kallo ba don gafan shi ya shanye ba ya ba za ka ce ma bara yake ba kalle shi ba kalli kayan jikin shi kalli yanayin shi shi masu bashi sadaka ma wani da mota suke tsayuwa su bashi to haka ne baiwa ne kowa da baiwan da Allah yake masa ko a waye Allah na ko a rafi Allah na fifita wani rafi akan wani a cikin musakan ma akwai musakin da Allah fifita shi fi mai hannu ma na san musaki a gida da yake da gidajen sama ma wannan rabo ne daga cikin rabon da Allah yake diba ma in kai musaki ne zaka ci in kai ba musaki bane zaka ci abin da Allah ya dibo ma shi ka ci shi wannan shine
a wajen zaman kun nan so da yawa na ga yaran mata masu tallace tallacen nan in sun muradin wato a yi musu canje kai tsaye suke zuwa gonku
kuma wannan ba shi bane aikin mu mukan ba caude nake ba mu ba kai yanzu zaka nemi ruwa ba rafi zaka ba ko rijiya mu ai wannan ake ba mu shi sa za a zo gunmu ne ma to kaga ana ba mu jaka jaka ne ba 20 goma kadan dan kadan kadan ai ba yayin kadan mallam
yau mallam nace mallam Muhammadu Kabiru wani irin kira za ka yi ma masu sauraro
dan da zan yi masu sauraro dai da ƴan uwa na mabarata bara ba abin kirki bane kaman da kace dai gara mutun ya tagaza ya nemi sana'a ham da jeyi bara ba abin kirki bane to ya gagaran ne ake baran amma kada mutun ya dogara da bara bara ba abu bane bara kan ba abu bane to kuma masu ba mu kuma Allah ya basu su ma mun gode Allah ya basu ai hade hakuri da mu amma kada ka dauki bara sana'a ba abu bane
kai a naka duban wani irin alal misali sana'a matakai wannan ya kamata su yi amfani da shi zaman to musu a to kaman abin dogaro wajen samun kayan more rayuwa
larura iri-iri ne akwai wani laruran da ba za ka iya yin sana'an ba ma an ce musaki an gama ai musaki wani tawaya ne na wani gaban mutum to ba tsana samun ɗaiɗai ko kuwa ce kafa ya shanye hannu na nan su yi aikin hannu to ga kaman mata na hannu ɗaya ne ya shanye
san Kabiru na gode
shi ma na gode
to masu sauraro nan shirin na yau ke kamala sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakon shirin na kasa ba kasawa ba Mallam Kabiru Gurgu dan asalin Mincika haifafan Kano dake Cilani a kasar Kamaru da wakilin muryar Amurka a Gaudare Muhammadu Rabi'u ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
Mallam Sule Barma yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridun Ghana
NDC a shekara ta 2025 za ta kware mummunan harajin nan da ake ci wa illafi John Muhammad ne ya faɗi haka kuma babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic ta tarwaito jaridar ta ce tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya faɗa cewa gwamnatin NDC a shekara ta 2025 za ta kware dokar na transfer ta electronic wadda ke tifata da mummunan haraji kuma nauyi ga al'umma da yake gabatar da halartar jama'a na Accra ranar Litinin da dare akan taki Ghana a makura daga Kempinski Hotel na Accra tsohon shugaban kasa John Mahama ya ce harajin rasanayi na gwamnati da ta dibiya wa Ghana a kokarin ta na fidda kasan a halin haula'i da take ciki ya ƙara tsunduma kasar cikin wani irin hali kuma ba zai yi nasara ba saboda ko kasafin kuɗin gwamnati kansa ya nuna cewa harajin na ilevi ba zai yi wani tasiri ba. Ita kuwa jaridar The Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. A yayin bukin cika shekaru 30 da komawa tsarin jefa ƙuri'a a demokradiyya ta yi mana, shugaban ƙasa ne ya karfafa haka, sannan ya kira ga ƴan Ghana su sabunta aminci da kundin tsarin mulki. Kuma jaridar Ghanaian Times kamar yadda nace ta ruwaito wannan, shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi alkawari zai matsayin gyara ga tsarin mulkin shekara ta 1992 yadda al'umman Ghana za su iya zaben mambobin zartarwa na gundumomi kai tsaye ta yin zabe. Ita kuma jaridar The Chronicle ta ruwaito cewar juyin mulki a Ghana dai ya mutu kuma ya tafi har abada. Jaridar ta ce shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya gargadi ɗiyan Ghana da kadda su yadda su ba da kai ga masu sha'awar yin juyin mulki waɗanda ke neman sauƙaƙan hanya zuwa ga ainihin mulki. Kamar abinda shugaban ya ce ne irin waɗannan mutane suna gudanar da harkokinsu ne ba tare da girmama da sanin darajar mutane ba. Maimakon haka ya ce yana kira ne ga ɗiyan Ghana su sabunta amincewarsu ga demokuraɗiyya, sa'annan su sa a hankalinsu a duk lokaci jawabin nan da ke nuna cewar tsadan ƴanci na dogara ne ga yadda ake dagewa cikin gida. An kama wakilan jam'iyyar NPP guda huɗu saboda suna kasa landan a zaben Okankwe South. Jaridar The Herald ta ruwaito wannan. Jaridar ta ce wasu wakilai na jam'iyyar New Patriotic Party guda huɗu an kame su saboda suna hana ruwa gudu game da zaben jam'iyyar na mazaɓar da ake yi a Okankwe South. Jam'iyyar da ke mulki yau ta soma zaɓe na sabbin 'yan zartarwar da za su cike gurabe a matsayin mazaɓu. A mazaɓar Okankwe South wasu wakilai da ke barazana ga tsarin suna masu ikirarin cewar za su hana tsarin tafiya an kame su game da Abidja. Su waɗannan mutane suka ce ne an share sunayen mutane sama da 430 saboda haka suka haƙiƙanci kan cewar waɗanda lamarin ya shafa tilas ne a bari su kada zaben su. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Abbas da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Yan ta'adda sun kashe akalla mutane 7 a wani hari da suka kai a arewa maso gabashin jihar Barna a Najeriya. Kamar yadda wasu shaidu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Laraba. Yan tawayen sun kai hari ƙauyen Kautukari da ke yankin Chibok a Barno a yammacin ranar Talata. Kamar yadda mazauna garin suka bayyana, harin da ya faru ne a daidai lokacin da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ke ziyara a jihar domin ganawa da waɗanda suka tsira daga rikicin ta'addanci. Shugaban hukumar tarayyar Turai, Ursula von der Leyen, ta bayyana wasu matakan ladabtarwa kan Rasha a jiya Laraba, inda ta sanar da shirin katse sayan ɗanyen mai na Rasha a cikin watanni 6 da kuma kawo ƙarshen shigo da kayayyakin makamashi da aka tace a ƙarshen shekarar 2022. Dole ne mambobin EU su amince da kunshin baki daya kafin ya fara aiki. Akalla sojojin Burundi 30 ne aka kashe tare da jikkata wasu 20 a harin da mayakan Al-Shabab suka kai a ranar Talata a sansanin kungiyar tarayyar Afirka da ke kudancin Somalia, a cewar wani jami'in Burundi. Jami'in wanda ya buƙaci a sake sunan saboda ba shi da damar yin magana da manema labarai ya shaida murya Amurka cewa sojoji 10 ne suka mutu nan take. Sauran sojojin kuma sun mutu daga bisani. Ya tabbatar da cewa har yanzu ba a ga sauran sojoji ba. Kungiyar Al-Shabab ta ce ta kashe sojoji 173 a harin da ta kai sansanin AU da ke ƙauyen El Baraf mai tazarar kilomita 150 daga arewacin Mogadishu.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asa da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abo wanda ya ba da umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke cewa
kwana lafiya. Assalamu alaikum.